أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك بركة مرتادوة أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي قبدا كراتمنا موطات إمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى wannan shine majlisi na 29 a cikin karatun wannan littafin muna biyu ga watan jimada sani hijira daga garin makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 23 ga watan 11 a kalandar bature 2025 idan ba manta ba karshen karatun mu mun tsaya babi wanda yake mana bayani akan tahiyya lokacin da mai sallah ya zamana dan yin tahiyya yaya sigar ta take mun kawo siga ko kuma riwaya wadda mazhabin malikiya suka tahi akan ta kasancewar in ba manta ba mun yi bayani akan lalle da kai siga ta tahiyya wadda malikiya suka tahi akan ta ita ce tashahhud ta Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi kuma sun kawo hujja akan lalle Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya karantar da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ake yin tahiyya yana kan mumbari yana khutba akan mumbari kuma da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ji shi ba wanda ya mai inkari shi san ya abinda aka yi ko abinda ɗaya daga cikin sahabbai ya furta ko ya tahi akan shi ba wanda ya mai inkari wannan shi ake kira da Ishma'i su kuma mazhabin Abu Hanifa sun tayi akan at-tahiyya wadda aka rawaito daga Abdullah ibn Mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare shi ita ce at-tahiyyar da muke yi wanda kusan dukkan al'umma mu zaga at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat assalamu alayka ayyuha an-nabi har zuwa karshe sannan su kuma mazhabin Shafi'iyya sun tayi akan at-tahiyya wadda Abdullah ibn Abbas ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kowace mutun yayi tayi bambancin sabanin lafazzuka ne attahiyatu lillahi azzakiyatu attayyibatu shine dai zaka samu bambanci sai wa an sirwayoyi wanda Imam Malik ya kawo daga Abdullah ibn Umar wanda aka samu yana ƙari a cikin kulokawa hasal khasatan ma lokacin da zai yi sallama yana cewa assalamu ala alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sai sallami assalamu alaikum duk da kasancewa mun kawo mas'aloli wanda furu'at na wannan mas'ala a cikin karatun mu wanda ya gabata insha Allah yau zamu tashi babi na gaba wanda zai mana bayani ma ya fa'alu man rafa'a ra'sahu qabla al-imami wanda nan mallan zai kawo mana hadisi ko zai kawo mana asar sannan kuma ya kawo mana mazhabin shi ko fiqhun shi kalkashin wannan mas'ala wanda ya daga kanshi kamun limamin shi ya daga kanshi yaya zai yi komawa zai yi ko kuma a'a zama zai yi ya jira yi limamin shi zalin zai kawo mana fiqhun shi a cikin wannan babi mutum ne yana sallah lokacin da yake cikin sallah ko ya ji wani daga waje yayi kabbara shi sai ya taro a hasali lokacin da limamin shi kuma yana cikin sujada kai kuma kai mamu a matsayinka na mamu an sanya maka limami dan kai koyi da shi to yaya zakai a cikin wannan masala to shine malai ya kawo mana zai mana zai buga mana wannan ya buga mana babi akan haka zai kawo mana mas'alar gundarinta مالك يتوى حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أن النبي عن أبي هريرة أنه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان. وأن الرواية إمام مالك هي كبنت أو رمهتر دائتا daga Yahya bin Yahya al-Laysi daga Imam Malik daga Muhammad bin Amr bin Al-Alqama bin Waqas al-Laysi shine ake kiran shi da aiko danga wannan nasaba shi al-Laysi al-Ansari al-Madani ya mutu shekara ta 145 a hada mafi rinjaye daga hijira daga garin Makka zuwa Madina. Yake cewa al-Mulayh bin Abdullah al-Sa'di al-Madani wanda malaman hadisi basu hutar ba daga basu bi dogon bayani ba ko bayani akan shi ba. Yake cewa an Abi Hurairata daga Abi Huraira Abdurrahman bin Sakh al-Dawsi ko Abu Huraira al-Dawsi al-Yamani wanda ya mutu shekara ta 57 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina. Tabaka na harko daga cikin masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma cikin wanda suka yi kowa rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yake cewa allazi yarfa'u ra'sahu kaga wanda yake daga kanshi wa yakhbiduhu ko ya rissina kanshi kamun limamin shi qabla al-imami kamun limamin shi ya aiwatar kenan dago kanshi lokacin sujada ko lokacin ruku'i ko kuma kaiwa rissinawa shine lokacin ruku'in kargayi limamin ka ko kuma a lokacin tasawwur kargayi ko kuma lokacin kaiwa sujada kargayi limamin ka dagowa ko tasawwa kamun limamin ka ya aikata yake cewa fa innama nasiyatuhu bi yadi ash-shaytani lalle wannan makarkwadar shi ko kokuwar kanshi tana hannu shaytani. Ina wannan mutumin yana tare da shaytani. Shi san ya malaman hadisi suka ce inqiyaduhu wa qa'atuhu anhu iyyahu. Wannan mutumin shine wanda yake yiwa shaytani biyayya, yake sakin jikin shi akan umarnin da shaytani yake bashi. An sanya mai limami ga abin da ya kamata kai, abin da limamin kai aiwatar ka aiwatar, in yayi kai, in bai yi ba ka tsaya. To kai kuma he kake rigayar limami shine Abu Huraira yace to wannan kaga kokuwar kanshi ko kuma makarkwadar shi tana hannun shaytani sai yanda ya ga dama da ita kenan shi ba a cikin sallar ba yake ba kurum shaytani ne yake telegidan shi a cikin sallar shi ita kuma sallar me ake so ana so a same ka da nutsuwa da dadi a cikin nutsuwa lokacin da ka shiga cikin sallah a same ka da khushu'i ka tsayar da sallah kamar yanda aka umurce ka ka tsayar da ita in ba a samu ba hakan ba aka gani an shigo cikin wata hayaniya anan ga malam zai kawo mana babi akan duk wani abu wanda zai shagaltar da kai a cikin sallah bai kamata ba a ce ka halartar da shi a cikin zuciyarka ba khasatan kuma ka rigayi ma ko ka huta daga cikin hayyacin ga hayya kai ka ringa sallar kamar kana bayan limami amma dai kai ka ce sallar ka kai dai lakar kake yin ta zaka samu da ana cewa in ana sallah kasa ake kallo ba a kallon ko ina aka dawo ake kawata masallatai yayin sai ake dawo ake kallon gaba ba kasan ba ake kallo ba yanzu wani sai ya shigo sallar ya mahuta ma daga masallacin ya kama hanyar tana ya tahiyya buga wata business sai an kare komai sannan ya dawo limamin sai ya ce Allahu akbar wallahi da yawa in ka tambaye shi raka'a nawa liman yayi in ba dan rabkanuwarka ba an dauke maka ba limamin ka ya dauke maka wallahi da ko wannan aka tsaya shi ba zai wadi maka raka'a nawa akai ba mi dan dama maka tambaye shi wai raka'a ta farko limamin ka wata sura da wata sura ya karanta ba zai iya wadi maka ba ko da ya san wurin da ya karanta saboda ya shiga cikin wani yanayi sosai ina mafi yawa ina so yin ihdarin nutsuwa a cikin raina shine duk lokacin da na shiga sallah sai ringa bin limami in rike wata raka'a ya karanta to wannan yana baka ko wata sura ya karanta wata aya ya karanta wannan yana baka lamarin ka san lalle kana tare da limamin ka hasatan lokacin da nake cikin masallacin Madina ina kokari ina iya jera maka kwana 10 in ce maka rana kaza ko kwana kaza afwan kusan nayi sama da kwana 9 a can ina iya jira maka sati in ce maka rana kaza ga abinda limami ya karanta sallar magariba ga abinda ya karanta sallar isha'i rana kaza ba dan komai ba saboda kana cikin nutsuwa ka tsara samun nutsuwa
amma dai wai ba mutun ya shigo ba masallaci ba ka zo limamin kai kabarta ba kai baka san ina aka saba gaba ba ka kallo wani abu ko wani ya zo da wata riga da rubutu a baya kaga wani abu an rubuta a baya kana ta tunanin ni ma ya za a yi kuma gobe ko shekara mai zuwa an za a yi celebration kaza mu ma mai irin kaza ka shiga cikin wani yanayi da ba to shine nan Abdullah nan Abu Huraira yake cewa kaga duk wanda yake cikin wannan yanayi ya riga yi limamin shi ko ta sauwa ko kuma rusunawa yace to tabbas kokuwar kanshi a hannun shaytani yake shi yake gidanta yake abin da ya ga dama da shi wannan mutumin kana da yakin lalle ba a cikin hayyacin shi ba yake ba yana cikin wani yanayi daban duk abin da zaka tambaye shi menene limamin shi yake yi ba zai iya faɗi maka ba to shine ya kawo mana wannan dalili yake cewa bai dacewa mutum ya kasance yana yin haka ko kuma wani abu makamancin haka mu karanta mas'ala fiqhun Imam Malik da kai mas'ala wadda to mas'ala in abu uku yake rattabuwa game da mamu imma mamu ya kasance lokacin da yake cikin sallah yana jinkirtawa lokacin da limamin shi ya dago sannan shi ya dago wannan duk wanda ya kasance ya aiwatar da haka yayi dace da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana innama ju'ila al-imam li yutamma bihi fala takhtalifu alaihi an sanya muku limami ne dan ku yi koyi da shi kada ku sake ku yi sabani akan limamin ku rigaye shi ko kuma a fitayi tare da shi abinda yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wa idza rafa'a farfa'u idan ya dago ku dago wa idza raka'a farka'u idan yayi ruku'i ku yi ruku'i wa idza sajada fasjudu idan yayi sujada ku ma ku yi sujada kaga ni aka ce maka in yayi sannan ku ma ku yi kenan mi ake yi koyi ake yi da limami wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hali nabiyyi na mamu shine mamun da zai tahi tare da limamin shi lokacin da limamin shi yana Allahu akbar shi ma yana Allahu akbar tare suke aiwatar da komi to wannan malumai sun ta yi akan lalle ya aiwatar da abu wanda yake makruhi amma dai sallar shi ba za ta lalace ba sallar shi tana nan amma dai ya zo da wani abu wanda yake makruhi bai dace ba ya aiwatar da haka ba sannan hali na uku shine wannan hadisin na ko wannan asar din na Abu Huraira wanda yake nuna mana shine wanda zai riga yi limamin shi yin dukkan wa'ansu ayyuka wanda ake aiwatar da su a cikin sallah to shi kuma wannan mutumin ya aikata abu wanda yake haramun qat'an sai dai kuma hadisi sai ko dai dai kuma al'amarin shi yana wurin Allah ya aikata abu wanda yake haramun shi sanya malamai suka ce akan wannan duk wanda ya haka gairu ja'izun ba abu ne ba wanda yake ingantacce ba ya zo da shi a cikin sallar shi ba akwai hadisin Anas bin Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah bin tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya mana sallah wani lokaci yace da ya kammala sallar shi sai ya juyo da huskar shi zuwa gare mu sai yake cewa ko kun hasa wannan mutum mas'ala ce ita ma mai zaman kanta kina wannan sune kina halayya guda uku wanda wajibi ne mai sallah ya ringa jinkirtawa in limamin shi ya aiwatar sannan ya aiwatar qala yahya bin yahya al-laythi qala malik fi man saha fa rafa'a ra'sahu qabla al-imam fi ruku'in aw sujudin inna as-sunnata fi dhalika an yarji'a raki'an aw sajidan wa la yantaziru al-imama wa dhalika khata'un mimman fa'alahu li'anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu fiqhu imam malik yahya bin yahya al-laythi yake cewa imam malik yana ce mana an tambaye shi yana cewa akan mutumin da yayi rabkanwa yana cikin sallah sai yayi rabkanwa fa rafa'a ra'sahu qabla al-imami sai ya daga kanshi kamun limamin shi ya dago kanshi a cikin ruku'i ko kuma a cikin sujada kaga wannan sai ya kawo mas'ala ta rabkanwa ya shiga wata tasha sai ya ji kamar ko wani ne ko kuma ma yana cikin sujada ko yayi ruku'i sai ya ji wani ya ce sami Allahu liman hamida daga waje sai ya tashi shi kuma ba limamin shi bane ya faɗa ba ya tashi ko kuma yana sujada sai ya ji wani daga can waje ya ce Allahu akbar ko kuma a wata wani sauti sai ya zo mai a kunne kamar an ce Allahu akbar sai ya tashi kamun limamin shi ya tashi sai yake cewa to wannan mas'alar yanda take shine inna sunnata fi dhalika, lalle sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan wannan mas'ala shine an yarji a raki'an ya koma yana mai ruku'i aw sajidan ko kuma yana mai sujada, wala yantaziru al-imama, ba zai tsaya ba jiran limami ba har sai ya taso ba. Yace wa zalika khata'un mimman fa'alahu, wannan kuma duk wanda yayi haka yace bari ya jira limamin shi sai ya taso. Yace to yayi kuskure, ya anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, sabida manzo Allah min tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya fada yana cewa innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, tabbas an sanya limami ne dan ayi koyi da shi, fala takhtalifu alaihi, kada ku yi sabani akan kada kuma limamin ku sabani. Wa qala Abu Huraira, Abu Huraira yake cewa allazi yarfa'u ra'sahu, kaga wanda yake daga kanshi in ma ruku'i ko sujada, wa yakhfiduhu ko kuma ya kai ruku'i ko kuma ya kai sujada, qabla al-imami, kamun limamin shi, inna ma nasiyatuhu bi yadi ash-shaytani, lalle koko kanshi ko kuma makarkudan shi tana hannun shaytani. Wannan kenan wannan mas'alar ita take karantar da mu bai dacewa game da mamu yargayi limamin shi wurin aiwatar da dukkan wani aiki wanda ake aiwatar da shi a cikin sallah, amma dai in dai rabkanuwa ta samu kenan mutum zai koma ya jirayi limamin shi har zuwa lokacin da limamin shi zai taso, sannan ya taso bayan tasowar limamin shi ba zai ce ba a'a tunda na rigayi na taso bari in tsaya in jirayi limami na sannan ya taso. Idan kai hakan ka rigayi limamin ka aiwatar da wani abu wanda yake wajibinka ne kai koyi da limami. To wannan mas'ala idan ya kasance bangaren ayyuka ne, gashi nan hukuncin an bayyana maka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in bangaren furuci ne fa sai ya riga yi limamin shi, yana da sallah ko bai da sallah. Misalin kabbara harama, ya zo kamun limamin shi ce Allahu akbar, shi sai ya ce Allahu akbar, ko yana mai mantuwa ko kuma yana mai da gangam, ya hukuncin shi yake bai da sallah. Duk abinda idan ka dauki mas'ala ta abinda ake furtawa na daga abinda yake da kai ai abubuwa wanda suke farallai da kai abubuwa wanda suke mustahabbai na daga furtawa, kamar Allahu akbar, kaga wannan ayin daga cikin Allahu akbar inda takbiratul ihram, kaga farilla ne, wajibi ne sai ka yi shi, in baka yi ba babu sallah a tare da kai. Cewa assalamu alaikum, sallamewa, kaga ai dukkan su wannan ayyuka ne na furuci, to baka yi ba sai ka ga limamin ka. Shine malumai suke cewa in ya kasance kabbara harama ce, sawa'un kana mai da gangam ka aikata ko kana mai mantuwa ka aikata, baka da sallah. Amma dai sallama suka ce in kana mai rabkanuwa ne ka sallame, to a wannan halin sai ka ci gaba da sallarka, rabkanuwar da kai ta koma kan limaminka, ci gaba za ka yi tunda limaminka bai sallame ba, kana tare da shi, sallarka tana rataye da sallar limaminka, sallamarka tana rataye da sallamar limamin. Amma dai inda gangam ne ya aikata, sallama ta ko sallah ta riga ta lalace, sai ya sake wata sallah. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan ina leka wannan hadisin sai wata mas'ala sai ta zo mini, shine mas'alar daga kai lokacin da mutum yake sallah. A gani irin wannan ɗan ayyuka wanda wani zai gani kamar ba komi bane ba. Misalin ya zo dan na ce Allahu akbar, limami na ya shiga gaba, na shiga gaban limami na, almuhim ai mi ake so in taso in yi tsayuwa, to na riga yi limami na menene a cike, kaji abin da aka ce maka wanda ya aikata haka, to matukar ya aiwatar da haka, to kwalluwar kanshi ko kokuwar kanshi tana hannun shaytani, shi yake gidanta yanda ya ga dama. Kiran kaga wannan mutumin ba ka min zatan ba a samu ba khushu'i tare da shi a cikin sallar shi ba, ko kuma ya kasance mutum dan tsananin huta daga cikin masallaci da samun nutsuwa da khushu'i a cikin sallar shi, kurmi yana hange-hangen fanka nawa adda kai a masallacin, a wannan dizaina ta masallacin nan tayi kyau kaza 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 kaza, mafi yawa haka, kamar yanda yanzu ne bayani da in ana sallah za a ce maka kasa ake kallo ba a kallon ko ina, ai a haka muka tashi ana ta fadi, amma dai yanzu ya kai kurin kowa an yazo gaban shi yake kallo, wani in yazo hankalin shi a sama miye miye a sama yayi, wani kuma wani tunani ne ma in yana tunanin shi sama yake kallo, to irin su wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kashedi akan su. Idan muka koma da kai hadisin Anas bin Malik wanda yake ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah tare da mu, lokacin da ya kammala sallar shi yace ya juyo gaban mu ko ya huskanto zuwa gare mu, sai yake cewa ko an su mutane su hasa daga kawunan su lokacin da suke sallah, ko kuma idan sun daga idanuwan su ba za su dawo ba. kaga wannan kashedi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana aka da kai hadisi Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa yake cewa shin dayanku ko dayanku ba zai ji tsoro ba idan ya daga rakan shi ubangiji ya canza kan shi da irin kan jakkai ko kuma a mai sura irin sura ta jakkai kaga wannan duka wa'idi ne duk da kasancewa malumai sun ce a hakan ba ta taba faruwa ba amma dai naka dinka yi taka tsantsan ba a buƙatar lokacin da kake sallah ka ringa wange-wange kana hangin sama khasatan kallon sama ana so mutun ya tsaya tsayin daka ya san lalle lalle abin da yake gaban shi shine ubangijinka lokacin da ka kabarta sallah ka tabbatar a lokacin nan ne ake samun kyautatawa a game da dan adam ka tabbatar wa zuciyarka lalle kai kana gaban ubangijinka in kai baka ganin ubangijinka to ubangijinka yana kallonka kuma ba wani wuri wanda bawa za ya zo ya tsaya ya samu kusanci iya kusanci zuwa ga ubangijin shi kamar masallaci lokacin da yazo ya sanya ubangijin shi gaba zai mi sallah kuma ba wani wuri wanda ya kai kusanci da ubangiji kamar lokacin da bawa ya rissina ya kai kanshi sujada a ga wannan a wannan lokacin ne ya kamata a ce mutun ya mi da hankalin shi ya samu duk abin da ya kamata Allah ya datar da mu sai babi na gaba afwan hadisin wancan wanda na so in kawo dazu ina magana wannan maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan inna ma ju'ila al-imalu yatamma bi fala takhtalifu da kai riwaya ta Anas shine na hada hadisan ne guda biyu da kai riwaya ta Anas wanda yake cewa wanda yanzu na kawo ta wanda ita waccan riwaya da kai riwaya ta Anas wanda ya lantahi yanna aqawamun yarji'una absarhum ila samai fi salati aw la tarji ilayhim ko mutane su hasu daga kawunan su sama ko kuma su daga sama idanuwan su kangen su ko kallon su ya tafi ba zai taba dawowa ba wannan ita ma riwaya ce ta Anas ita kuma waccan riwaya ita ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah da ya gama sallah sai ya juyo zuwa ga sahabban shi sai yake ce musu ya ku mutane lalle limamunku lalle ni limamunku ne a cikin ku yace dan haka kada wani daga cikin ku ya rigaye ni da ruku'i ko kuma ya rigaye ni da yin sujada fala tasbiquni bil ruku'i wala bil qiyami kada wani ya rigaye ni da yin ruku'i ko kuma ya rigaye ni da tashi wannan ita ce riwaya ta Anas radiyallahu anhu sai babu na gauma da yake cewa babu ma yaf'alu man sallama min rak'ataini sahiyan babu wanda zai mana bayani game da limami ko kuma mamun da yana cikin sallah sai ya sallame a raka'a guda biyu yana mai rabkanuwa raka'a ce ko sallah ce mai raka'a guda hudu yayi guda biyu yayi zaman tahiyya sai ya ce assalamu alaikum sawa'un limami ko kuma mamu yaya hukuncin shi yake malam sai kawo mana riwaya yake cewa haddathani yahya an malik an ayyub bin abi tamima as-sakhtiyani an muhammad bin sirin an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama in sarafa min ithnatayn faqala lahu dhul yadayn aqsirati as-salatu am nasita ya rasulullah faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع wani hadisi Imam al-Bukhari ya hutar shi a cikin Kitabul Azan babu iqamatus saffi min tamamis sala babu wanda yake bayani akan cikas sahu ko daidaita sahu yana ɗaya daga cikin cikas sallah haka Imam Muslim ya hutar shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin Kitabus Salat babu itmamil ma'mumi bil imami babu wanda yake mana bayani cikan mamu ko cikan mamu tare da cikan limami kenan limami inda zai wani kuskure kai mamu wajibinka ne ka tayi akan shi rabkan wal limami rabkan waka ne kai a matsayinka na mamu amma dai wal aksu sahih in kai zaka kai rabkan wato limami ya riga ya dauke maka hadisi ne daga Yahya bin Yahya al-Laysi daga Imam Malik daga Ayyub As-Sakhtiyani shine Ayyub bin Abi Tamima Kaysan As-Sakhtiyani Al-Basri wanda ya musu shekara ta 131 hijira daga Makka zuwa Madina da yawa daga cikin malaman hadisi sun wasaka shi kamar yadda Ibn Hajar a cikin Taqrib al-Tahdhib yake cewa siqatun sabatun hujjatun min kibar al-fuqaha'i al-ubbada siqani kuma tabbatacce ne wurin harda kuma hujja ce daga cikin manya-manyan malaman fiqh yake kuma malamai ne wanda aka musu yabo da yawan bauta yake cewa al-Muhammad bin Sirin Muhammad bin Sirin al-Ansari maulahum wanda ya musu shekara ta 110 wanda siqani shi ma abidun kabirul qadr kamar yadda malamai suka ambata yake cewa an abi hurairata abi huraira ad-dawsi al-yamani wanda ya musu shekara 57 mun yi bayani akan shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzan Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi in sarafa min ithnataini yayi sallama daga sallar shi mai raka'a guda hudu a cikin raka'a guda biyu kinan sallah ce mai raka'a guda hudu da kai riwaya ta ga za ta tabbatar mana wata sallah ce ita ce sallar al-asr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huto ya sallaci sallar al-asr da ya sal da ya zo raka'a guda biyu yayin zaman tahiyya sai ya sallame fa qala lahu zul yadayn tan da aka sallame kowa yayin shiru aka rasa mai yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana sai zul yadayn shine ake kiran shi da khirbaq yake cewa aqsiratis salatu am nasida ya rasulullah manzo Allah wannan sallar da muka yi guda biyu shin an rage mana ita ne an mido mana ita guda biyu rakan ko kuma mantuwa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai ke sallar nan ko ka sallame a raka'a guda biyu kaga wannan shi ke ƙara tabbatar maka lalle manzon nan bawan Allah ne yanda kake haka yake bambancin ka da kai da shi shine zababbe ne kuma ana yi mai wa'ayi kai ba a yi maka wa'ayi shi sanya duk lokacin da bawa zai dauki haƙƙi na ubangiji ya bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ya riga yayi shirka yana buƙatar ya zimu raji a imanin shi ya dawo cikin addinin musulunci shi ne yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallan nan halan an yi maka wahayi ne akan an rage sallar al-asr daga raka'a hudu an medo ta raka'a guda biyu ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mantuwa kai sallama a raka'a ta biyu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله من زيادة أمنت الله شكبت أغريش سيكي تيوى أصدق ذو اليدين شن ذو اليدين ياي قسيا abin da yake hadi haka ne ko ba haka bane ba fa qala an-nasu sai mutane suke cewa na'am kwarai ko zuladeni yayi gaskiya fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye manzo Allah bin sira da aminci Allah shi tabbata a gare shi sai ya tashi fa salla rak'ataini sai ya sallaci wannan rak'o'i guda biyu wanda suka yi saura ukhrayni kenan wanda suka yi saura daga wannan sallah ta al-asr cikon wannan guda biyu summa sallama sannan ya sallame summa kabbara sannan ya الله أكبر فسجد سي سجد مثل سجوده كتم كتم سجد شود ديكي أتكن سلا أو أطولا كوكما ما تاهما سي أكن كتم كتم أبن ديكي أتكن سلا ندق سجد ثم رفع سنن يتاسو يزم سكن كان سجد قدابي ثم كبر سنن يساكت والله أكبر فسجد يسجد مثل سجوده كتم كتم سجد شي أو أطولا كوكما سمد sujada shi ko sama da tsawon sujada shi wanda yake yi a cikin sallah sun marafa'a sannan ya taso sannan kuma bai cika mana hadisin ba amma dai mun sani he an sallar wannan shine riwaya wadda Abu Huraira ya kawo mana to wannan maganar da aka yi yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama magana a ina ne mai magana an sallame ne ko kuma a cikin sallah ne bayan ya sallame shine yayi sallama ya aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallahu wannan magana ai ga yanda ake a cikin sallah to yanzu da zai kasance ana cikin sallar ne aka samu tangarda limamin shi ma ya rikice ya rasa ina zai sa gaba ana iya mai magana a ce mai kai aka raba kallahu ga abinda ake ciki sujada wannan sujada zaka yi ba wannan zaka yi ba a gyara mai ana iya mai magana wata irin magana da Hausa wani irin magana za a yi mai
a sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shine tasbihi za a yi, shine abin da aka sanya wa maza a cikin sallah, sai a ce mai subhanallahi in ya dau hannu to fa lillahi alhamd, in bai dau hannu ba to ya za a yi magana za a mai ko kuma mi za a mai, to ita kuma magana ai a cikin sallah ai lalata sallah take, tana ɗaya daga cikin ayyukan wani aiki ne zaka sanyo a cikin sallah, in ka yi ai ka lalata sallah. Ayi ayi ka koma an karanta da kai usul ira tunani, ayi darura ai ba ko ina ba take hawa ba, ita ma tana da wal darura tuqaddaru bi qadariha, wanda yake ce maka ad darura tu bihul mazura sai ka ce ma ad darura tuqaddaru bi qadariha, ai ita ma ai yanayi ne, in yafi ya bada ne ake amfani da darura, in ba wani hali tilas sai an yi wannan, to shine nan da kai riwaya wanda malamai suka kawo kamar Ibn Sahnun da manya-manya almajiran Imam Malik sun kawo suke cewa to misalin yanzu wane ne bai san ba abinda ake cewa ba, in an yi rabkanu limami ya yi rabkanu ana ce mai subhanallah, daga an mai subhanallah in dai limamin bai yi nisa ba to tabbas zai dau hannu ya san ga abinda aka yi wanda ba daidai ba, kenan din ya shiga wani rukuni sai ya sayar da duk abinda yake koma bayan rukuni sai ya ci gaba da rukunin shi, wannan kuma daga baya sai ya zo sai ya yi sujada wadda take kabli ko kuma baati sakamakon abin da ya wakana, shi ne nan suka kawo shin yana dacewa ga mamu wanda yake amini ya yi wa limamin shi ishara zuwa ga inda aka samu rabkanuwa ko kuma da hanyar yi mai magana ko kuma ya sanar da shi mai magana ya ce mai malam an yi kaza kaza ne za mu yi kai kaza ko kuma ya sanar da shi ga wurin wa malam ga abin da ake cikin wa sallar nan taka raka'a biyu kai ba uku bace ba, shi ne malamai idan akwai riwaya wadda na yi karkatuwa zuwa gare ta ita ce riwaya wadda Sahnun ya kawo yake cewa wannan idan ka koma kan hadisin Abu Huraira yana maka bayani ne akan zulayadai sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallami sannan ya mai magana, kenan dan haka shi yake nunawa duk da akwai riwayar da ta zo a cikin sallan ne ko kuma ba a cikin sallan ba, amma dai riwaya wadda ta yi tabbatuwa zuladaini ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama magana ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallame ya juyo ya jinginu sannan manzon Allah sannan zuladaini ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a cikin sallah bane ba, shi kuma mun sani yin magana a cikin sallah yana lalata sallah, abinda za a yi shine in ka shiga cikin wannan halin kenan za ka yi tasbihi subhanallah, in ya dau hannu ya gyara to wallahi alhamd, in ma bai gyara ba shi dai abinda ya kudurce a cikin ran shi sallah in yaya ta kasance tana gyaruwa, in ya ta kasance tana gyaruwa da zaran limamin ya san abinda yake kan shi, in shakka ya samu kaga ita kuma shakka gashi nan ko ta kasance dadi ne ko kuma ƙari ne shi ma gashi nan, in kuma ƙari ne kaza zai, in ragi ne kaza zai kasance, kenan dinya tai kenan tabni alal yaqin, in kai binayi akan yaqini to ga abin da yake kanka, wallahu ta'ala a'lam. Sai riwaya ta gaba ita ma kwatankwacin wannan hadisin yake cewa haddathani an Malik an Dawud bin al-Husayn an Abi Sufyan maula ibni Abi Ahmad annahu qala sami'tu Aba Hurairah radiyallahu anhu hamuk abu malaku anna aba sami'tu Aba Hurairah radiyallahu anhu yaqulu salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama salata al-Asr fa sallama fi rak'atayn fa qama dhul yadayn fa qala aqsirat as-salatu ya Rasulullah am nasita fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama kullu dhalika lam yakun fa qala qad kana ba'du dhalika ya Rasulullah fa aqbala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ala an-nas fa qala asadqa dhul يدين فقال نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. وهنا الرواية Imam al-Bukhari ya hutar da ita a cikin Kitabul Adhan afwan
Imam Muslim ya hutar ita a cikin Kitabul Masajid wa Mawadi'u Salat babu sahwi fi salati wa sujudu lahu, babu wanda yake mana bayani akan rabkanuwa da me sallah yake yi a cikin sallah kuma da sujudar da za ta yi kompansan wannan rabkanuwa wadda yake. Haka Imam An-Nasa'i ya hutar ita a cikin As-Sahw babu ma yaf'alu man sallama min rak'atayn nasiyan wa takallama, babu wanda menene wanda yayi rabkanuwa sai ya sallame a rak'a ta biyu ko ma bayan rak'a ta hudu kuma yayi magana tsakankanin wannan sallamewar tashi da komawar shi sallah. Imam An-Nasa'i ya kawo wannan hadisin. Hadisi ne daga Yahya bin Yahya al-Laythi, daga Imam Malik, daga Dawud bin al-Husayn al-Qurashi al-Umawi maulahum, wanda ya mu shekara ta 135, yake cewa an Abi Sufyan maula Abdullah bin Abi Ahmad bin Jahsh al-Qurashi al-Asadi al-Madani, yake cewa an Abi Huraira ta qala sami'tu Abu Huraira ta yaqulu, naji Abu Huraira yana cewa sallallahu رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله سيرا da amincin Allah shi tabbata a gare shi yayi salla salatul asr sai daga cikin sallolin shi ita ce sallar al'asr. Kaga wannan riwaya ta ƙara tabbatar maka lalle wacce riwaya ta baya da aka ce ɗaya daga cikin sallolin shi ita ce sallar al'asr. Yake cewa fa sallama fi rak'ataini, manzo Allah bi tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi sai ya sallame a rak'a ta biyu kuma bayan rak'a ta hudu. Fa qama zul yadaini, sai wani wanda ake kiran shi da zul yadain sai yake cewa aqsiratis salatu ya rasulullahi am nasita, an rage mana wannan sallar daga hudu an medo mana ita guda biyu ko kuma manzan Allah mantuwa kai. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ala an-nas fa aqbala rasul fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, manzan Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi sai yace kullu zalika lam yakun, dukkan wannan abubuwan guda biyu bus kasance ba, ba a rage sallah ba kuma ba a binyi mantuwa ba. Kaga wannan shine abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sani a karan kanshi, ba a rage sallah ba, ba a mun wani wahayi ba aka ce daga yau sallar al'asr an maida mana ita raka'a guda biyu ba, kuma ni a iya sani na bin yi mantuwa ba. Qala faqala, sai yake cewa qad kana ba'du zalika ya rasulullah, lalle tabbas ɗaya daga cikin wannan abun guda biyu ya wakana ya manzan Allah. Kaga wannan shine karhin hali na zuliyadaina, ga manya-manyan sahabbai na amma dai kowa kurjini na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, kasancewa an yi imani wanda yake shar'antawan shine wanda sabon shar'antawan yake biyewa ta hannun shi shine manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. Dan haka kowa sai yayi kiskirin yana sauraron me zai kai me zai kawo. Zuliyadaini ya tashi ya ce wa manzan Allah, wannan sallar an rage mana ita ne ko kuma mantuwa kai? Manzan Allah ya a'a, ba ɗaya wanda ya wakana, ba a rage ta ba kuma bin yi mantuwa ba. Ya ce manzan Allah, tabbas ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda biyu ya wakana. Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama fa aqbala ala nasi, sai ya juyo ga mutane fa qala, sai yake cewa a sadaqa zuliyadaini, shin zuliyadaini ya yi gaskiya abinda yake waɗannan abinda wannan abin wanda yake waɗa gaskiya ne? Fa qalu, sai suke cewa na'am, ƙwarai kuwa ya ma'aikin Allah, sallan nan in ma ɗayan biyu nan ko an rage ta ko kuma kamanta. Shine kaga wannan yake ƙara tabbatar maka ummai ya kawo maka bayani to ka tabbatar, ko wane ne ko adali ne ya kawo maka bayani to ka tabbatar, wani haka ne e ƙware ku haka ne kamun kai wannan. Kaga hatta da fasiki ga in ja'akum fasikun bilayyin fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سي من ذا الله بثيرا دا أبنت الله اشتبت أغريش يتاش باين يا كسن تي أزمني فأتم ما بقي من الصلاة سيتك أبن دي سورا ندق ونن صلى إتتي ركع غدابي ثم سجد باين يا كمل سي سجد غدابي بعد التسليم باين سلمي وشي وهو جالس ينا زمني جنن بيتاش سيبي كبر أبا سنن يرسنا ينا زمني يتي الله أكبر يي سجد قتم قتن سجد wadda yake yi a cikin sallah ko wadda ta dindara wadda yake yi a cikin sallah ya taso ya sake komawa sannan ya sallame.
sai riwaya ta gaba Malik ya cewa haddathani an Malik an ibn Shihab an Abi Bakr bin Sulaiman bin Abi Hatama qala balagani anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam raka'a rak'atayn min ihda salati an-nahari az-zuhri aw al-'asri fa sallama min ithnatayn fa qama lahu dhush-shimalayn fa qala lahu dhush-shimalayn aqsirat as-salatu ya Rasulullah am nasita fa qala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma qsirat as-salatu وما نسيت فقال ذو الشمالين قد كان بعد ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم وانا الرواية daga Yahya bin Yahya al-Laysi daga Imam Malik daga Ibn Shihab Muhammad bin Muslim bin Ubaydillah bin Shihab az-Zuhri al-Qurashi al-Madani al-Hijazi wanda ya musu shekara ta 125 yake cewa daga Abi Bakr bin Sulaiman bin Abi Hasama al-Adawi al-Adawi shine ainihin Abu Bakr bin Sulaiman bin Abi Hasama bin Abdullah bin Abdullah bin Huzaifa wa an su daga cikin malaman tarihi suke cewa sunan nashi Adi bin Ka'b bin Huzaifa bin Ghadim bin عبد الله بن عبيد بن عويجة القرشي العدوي المدني وانده من شكرة تسعين اواتا ودا كوكما سكن كان شكرة تسعين زوا شكرة تدري اللهم يتكاوا كما مالميني وانده انا امسى حديثين شفقاني اجتي و بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle labari ya cimmini daga manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi raka'a rak'atayn min ihda salati an-nahari littafin ku ya kawo wannan balagani nan al-iblagh in daga sa'id ibn musayyib ne ina ha balagani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace to la labari ya cimmini lalle manzo Allah mai tsira da amincin lalle manzo Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi raka'a rak'atayn min ihda salati an-nahari yayi raka'a guda biyu ya sallame daga cikin ɗaya daga cikin sallolin shi na rana ita ce az-zuhru aw al-zuhri aw al-'asri salla az-zuhr ko salla al-'asr kaga idan ka koma riwaya ta gaba wanda muka ta gabata ta bayyana mana lalle sallar la'asar ce yace fa sallama min ithnatayn sai sallama a raka'a guda biyu fa qala lahu zush-shimalayn shine dai zul-yadayn sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aqsiratis salatu shin an rage wannan sallar daga hudu an miro ta guda biyu ya ma'aikin Allah am nasita ko kuma ka manta ne kai sallama a raka'a ta biyu fa qala rasulullahi sallallahu رسول الله صلى الله عليه وسلم تي منزا الله من زيرا ده امنت الله شي تبتا ا غري شي يكي تيوا ما قصرت الصلاه وما نسيت بم بارغي صلى با كما بم منتا با فقال ذو الشمالين سي يكي تيوا شينه ذو اليدين فقد كان بعد ذلك يا رسول الله للي تبس اي daga cikin wannan abubuwan guda biyu ya wakana ya ma'aikin Allah ko an rage salla ko kuma kamanta فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ما زال من زال تيرا da amince Allah shi tabbata a gare shi sai ya huskanto zuwa ga mutane fa qala sai yake cewa asadaqa zulyadain shin zulyadain yayi gaskiya yake fada abinda ya fada gaskiya ne fa qalu sai suke cewa na'am ya rasulullah kwarai ku ya ma'aikin Allah fa atamma rasulullah sallallahu alaihi wasallama ma baqiya min as-salati man zal Allah min tsira da amince Allah shi tabbata a gare shi sai ya cika abinda yayi saura na daga sallah sun masallama sannan ya sallame nan idan muka leka hadisin zan mu gani cikawa yayi bai ambata mana sujudu sahwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata ba shi sanya a kalkashin ta'liqi akan wannan hadisin ibni abdul bar ya kawo yake bayani yake cewa la a'lamu ahadan min ahli al-ilm bil hadisi al-musannifina fihi awwal ala dhuhri fi qissati zil yadayn wa kulluhum tarakuhu lit-tirabi wa annahu lam yaqum lahu isnadun wala madara wa in kana imaman aziman fi hadha ash-sharaf fal-ghadabu la yusallamu minhu al-bashar yake cewa idan ka dauki wannan riwaya kuskure ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas riwayoyi wanda suka gabata sun bayyana mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin sujada tarabkanwa nan kuma da ya kawo duk da kasancewa wanda ya kawo yin Imam Zuhri an kawo riwaya daga gare shi ya kawo yake cewa lalle wannan kaga ai daga Imam Malik daga Ibn Shihab shine Az-Zuhri yake cewa koda ai kuskure wannan ba kuskure abu ne wanda dabi'ar dan adam ce ba wani wanda baya kuskure haka wannan duk da haka yayi ai tambihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujada tarabkanwa a cikin haka yace wa haddathani an Malik an Ibn Shihab an Sa'id ibn Musayyib wa an Abi Salamah ibn Abd Arrahman misl zalika yake cewa daga Imam Malik daga Yahya ibn Yahya al-Layth daga Imam Malik daga Ibn Shihab az-Zuhri daga Sa'id ibn Musayyib al-Musayyib ya da kai riwaya wanda yake cewa duwanda ya kara ce mana Sa'id ibn Musayyib yace sayya wallahu walidahu fi an-nar ne ina tunani abinda Sa'id ibn Musayyib daga lokacin nan aka fasa ce mai Sa'id ibn Musayyib ake ce mai Sa'id ibn Musayyib amma dai ainihin sunan nashi Musayyib ne Musayyib shine Sa'id ibn Musayyib yace daga Abi Salma ibn Abdurrahman ibn Auf yace mislu zalika kwatankwacin haka kenan kwatankwacin wannan riwaya wanda ya kawo qala malik qala yahya bin yahya al-laythi qala malik kullu sahwin kana nuqsanan min as-salati fa inna sujudahu qabla as-salami wa kullu sahwin kana ziyadatan fi as-salati fa inna sujudahu ba'da as-salami yahya bin yahya al-laythi yake cewa gafikin imam malik yanda yake imam malik yake cewa dukkan rabkanwa wadda ta kasance tawaya ce aka yi daga cikin abubuwan da ake yi a cikin sallah yace fa inna sujudahu qabla as-salami to za a yi sujada kamun sallama duk abin da ka rage a cikin sallah abin da zaka yi shine zaka yi sujada kamun sallama yace wa kullu sahwin kana ziyadatan duk rabkan wadda albarkacin ta kai dadi a cikin abin da yake cikin sallar ka raka daya ce ka tsara ko zaman tsayya ne ka ko wani abu makamancin haka yace fa inna sujudahu ba'da salami to sujada shi ana yi ne bayan sallama wannan ita ce shine fiqhun Imam Malik kalkashin mas'alata rabkanwa zamu zo kan abin da ya shafi kuma shakka kinan wannan abu biyu in ragi akai mi zakai kabli zakai in dadi kai a cikin sallarka mi zakai ba a ji da zakai wannan shine fiqhun Imam Malika a hakan idan muka koma kan mazhabin Abu Hanifa zaka gani Abu Hanifa ya ce maka kai mu ba mu san bawa ta kabli da ba a dubawa abinda muka sani shine duk abinda ko ka rage ko ka kara kurum sujada zakai ba da salami kuma ya kawo dalilan shi akan haka Imam Shafi'i shi kuma ya tahi akan dukkan wani ko rage ko kari in dai rabkanwa ce aka yi to abinda zaka yi shine zaka yi qabla salami an fahimta to shin nan ya kawo mana manzo Allah ya zamna yayi ya sallame shin ana yin attahiya lokacin da zaka yi sallamar wannan sujudu sahal ko baka kai tahiyya ba ai an ce maka ga abinda manzo Allah yayi ruku'i guda yayi sujada guda biyu to ana mata tahiyya idan an zamna ko ba a mata tahiyya fada ta Imam Malik shine ya tashahhad mutum zai yi tahiyya sannan ya sallame amma dai da kai al-Hasan al-Basri wanda wadda shi ita ce mafi rinjaye shine daga zaran ya zamna ya daidaita zaman tahiyya kurum sallamewa zai yi ba tare da yayi at-tahiyatu lillahi ba wannan ita ce wadda mafi rinjaye wallahu ta'ala a'lam banne ku kuma karanta hadisi wannan daya Malik yake cewa babu na gaba babu itmamil musalli ma zakara idza shakka fi salatihi babu wanda zai mana bayani akan cika abinda mai sallah yayi shakka a cikin sallar shi lokacin da ya tunano
kai ai kaga wannan kuma a baya ma ai abinda manzon Allah yayi ne lokacin da aka tunatar da shi sai ya ciko wannan kuma lokacin da shi mai sallar ya tuno mai sallah shi kadai ne ko ba wanda zai tuna mai sai ya tuno to zai cika abinda ya mai saura na daga sallar shi kenan mai sallah zai cika abinda ya shakka akan shi na daga sallar shi lokacin da ya tuno abinda ya shakka akan shi حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كان رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان wani hadisi Imam al-Bukhari Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin kitab as-salat babu idza shakka fi sintain aw as-salasa babu wanda yake mana bayani idan mai sallah yayi shakka shin sallah raka'a guda biyu yayi sallata ko kuma uku ya sallata haka Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin kitab as-sahwi babu itmamul musalli ala ma dhakara idza shakka babu wanda yake mana bayani mai sallah zai cika sallar shi idan ya tuno abin da yayi shakka akan shi haka Ibn Majah ya fitar da shi a cikin babu اتي اقامه الصلاه والسنه فيها باب ما جاء في من شك في صلاته فرجع الى اليقين باب وند يكي مره بياني وند يشك اتكين صلاه شي سي يداو اكن تبتي يا سامو تبتي اتكين صلاه شي كنن مي زي سي بنائي اكن تبتي حديثي ني daga يحيى بن يحيى الليثي daga امام مالك daga زيد زيد بن اسلم العدوي القرشي وند يموتو شكرا تا 136 daga عطاء بن يسار الهلالي وند مولاه المدني القاص وند يموتو شكرا تا 94 yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah min tsira da manle manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yace idza shakka ahadukum fi salatihi idan dayan ku samu kokonto a cikin sallar shi zamu zo insha Allah da yake lokacin ya ja zamu yi bayani akan ashakka yace idan ɗayan ku ya samu kokonto a cikin sallar shi falam yadri kam salla bai sani ba nawa ya sallata a thalathan am arba'an raka'a uku yayi ko kuma raka'a hudu yayi ya shiga wata tasha ya zo dan mu aimi a can baya mun yi karatu akan madama an riga an tayar da iqama limamin ku an riga an tayar da iqama to shedanin ba zai dawo ba idan ba ku hada sahu ba zai ringa zagayawa ta tsakankanin ƙaruwan ku yana muku wasu wasi yana ce maka kaza ne kai kaza ne sai ya sanya ka shiga wata tasha tun da ba to a lokacin da kake sallar sai ka samu kanka a cikin wannan kokonto ba ka sani ba raka'a biyu ko hudu uku ka sallata ko kuma hudu ka sallata yace to fal yusalli rak'atan ya sallati rak'a guda daya wal yasjud sajdatayn sai ya sujjada sujjada guda biyu wa huwa jalisun qabla at-taslim yana mai zama kamun ya sallame ka kabli amma dai idan ka dauki zahirin zaka gani ai an ce maka ya kara rak'a daya kara wannan da zai yi micece ai dadi ne a cikin sallah ko yana tunanin raka'a biyu ce ko raka'a hudu ce kenan yayi bina'i a raka'a hudu ce sai a raka'a uku ce sai ya kara daya kenan in hudu ce ta koma nawa ta koma raka'a biyar kaga kari yayi amma dai manzo Allah nan sai ya kawo wani yasjudu sajdatayn sai ya sujjada guda biyu wa huwa jalisun qabla at-taslim yana zamne kamun ya sallame fa in kanat ar-rak'atu allati salla khamisatan idan sallan nan da ya ko raka'an nan da ya kara ta biyar din nan yace shafa'aha zata mi zata kasance mai ceto shafa'aha bihataini zata kasance mai ceto da wannan guda biyu as-sajdatayn wannan sujjada guda biyu da yace wa in kanat rabi'a idan ko ya kasance kan daidai yake kenan raka'a uku ce sallata sai ya kara daya yace fasajjatan targhimul li shaytani yace to wannan sujada guda biyu turmuza hancin shaytani ne ka kumyatar da shi ya so ya maka wasa ya so ya maka ba haka ba a cikin sallar ka ba to yanzu ka yi sujada guda biyu ka turmuza hancin shaytani ka kumyatar da shi nan idan muka leka zamu gani zahirin hadisin yana rawaito mana sabanin abinda Abu Huraira ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Imran ibn Husayn suka rawaito daga manzo, ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, haka Abdullah ibn Mas'ud ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga in ya kasance raka'a ce ta biyar kenan, ƙari ne shi kuma abin da yake aula a mazhabin mu shine ba'da salami. Idan ya kasance ziyadatan kenan ba'da salamu za a yi, kenan za ka yi siraka yin sujada guda biyu bayan sallama. Kuma nan da ya kawo ai da ya bai da ya bayani shi kuma in an ce maka salla da ya kawo nan bayanin da malam ke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi salla allati salla fa in kanat ar-rak'atu allati salla khamisan shafa'aha bi hatayn sirajayn, kaga zaka iya fahimta lalle bayan in yayi raka'an nan guda hudu, bayan in yayi raka'a guda biyar, bayan ya sallame yazo da raka'a guda, yazo da sujada guda biyu, kenan bayan ka kammala ibadarka wannan sujada guda biyu in ma ta kasance ceto ne a gare ka, ko kuma ta kasance turmus hancin shedani ne. Wannan idan ka leka zaka gani kamar ya saba shi sanya da kai malumai sun kawo bayani akan zahirin hadisin, shine inna sujuda lisawi almutayaqqin annahu naqasa wa lisahwi almashkuku fihi qabla as-salam, yace sujada ga wanda ya rabu kanuwa yana da yaqini lalle kaza ne, ya sallaci uku yana da yaqinin uku ne sai ya ƙara ta hudu, ko kuma yayi ragi yana da shakka almutayaqqin annahu naqasa, wanda yake da yaqinin lalle ya tauye ya rage daga cikin sallar shi, ko kuma wanda ya rabu kanuwa yana shakka akan rabkan washi biyar ne ko uku ne, yake cewa sajada qabla salami, zai yi sujada ne kafin sallama. Kaga wannan hadisin kaga ya tabbatar maka ai a halin da yake wannan magana bai da yaqini, yaqinin shi shine ya tauye a salasan uku ce, yana da yaqinin ya tauye kenan sai ya ƙara daya, ko kuma a'a shakka yake uku ce ko hudu ce, dukkan su zai yi qabla salami. In kuma ya kasance inna ma yasudu ba'da salami man tayaqqana ziyada, in ya tabbatar a ai ga akai kaza akai kaza, na karanta kaza a raka'a ta farko, na karanta raka'a kaza a ta biyu, kenan raka'a ta uku ce kenan nake kanta, ko kuma a'a raka'a ta uku ma na tashi na ƙara wata, kenan wannan ta biyar ce kuma ga nan na sallame, sai ya kasance yana da yaqinin yayi dadi a cikin sallar shi, me zai yi shine zai sallame. Sai dai raka'a ta biyar ko da ka riga ya kawo ruku'i, sai ka tabbatar wa zuciyarka lalle raka'a ta biyar ce kake zama za ka yi ka sallabi, ba a buƙatar ka cika ta. Ina fata an fahimta karatun nan, yana zan mu zo dai za mu warware abinda ba a gane ba, insha Allah sai a ringa bibiyar baya ana tambaya da ta a gane insha Allah. Kasancewar lokacin mu ya ja abinda muka karanta dai yawa da kai tambaya ko
za mu zo za mu yi bayani akan ita ma shakka. Ita ma shakka darasi ne mai zaman kanci, duk da yanzu wannan hadisin da muka karanta mun yi tsokaci akan shakka, shine kamar zahirin hadisin kamar yanda ya bayyana, wanda yake yare yaqinin yayi rage a cikin sallar shi, ya tauye wani abu a cikin sallar shi, ba ta zai yi wannan qabla zai yi, kenan kamun ka sallame sai ka yi sujada guda biyu, sai ka yi zaman tahiyya, kana yin position in zaman tahiyya sai ka ce assalamu alaikum bangaren dama, in kana so ka ƙara bangaren hagu assalamu alaikum, ko kuma ya kasance yayi ƙari, ko kuma a'a yayi shakka, shakkar da shi kanshi ya gaza determinan abin da yake kanshi, to shi ma zai yi as-sujudu qabla as-salam. Ka gaza fahimta ni kaza ne ko kaza ne ko kaza ne, kana cikin halin kokonto, to za ka yi sujada kamun sallama. In ka yi daɗi, to wannan kuma ceto ne a gare ka, in daidai ne kai, to ka turmuza hancin shaidani. Duk abin da kuka ƙara a cikin sallah wanda babu shi
gundudin aiki ne ka zo da shi a cikin sallaka sai ka yi ba'adas salati shine kurin bayan ka sallame ka ce assalamu alaikum sai ka koma ka yi sujada guda biyu kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ai idan ka koma ai riwaya ta waccan horkon karatun mu da makarantar riwaya ta Abu Huraira ai yana bayyana mana manzo Allah wani aiki ne ya dada a cikin sallar shi shine a raka'a ta biyu sai ya ce assalamu alaikum dida ita ma mas'ala ce wanda malamai suna gani mekewa mutun zai yi ya ce Allahu akbar yayi kabbara harama ya cika wannan tabiyin ko kuma a'a azamne kurum zai yi Allahu akbar ya tashi abinda ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yana zamne kurum yayi Allahu akbar ya tashi kurum aka ci gaba aka idasa sallah shi san ya malamai suke cewa wanda ya samu kanshi a cikin wannan halin shine zai zamna ba a tsaye ba zai ce ba Allahu akbar zai kabbara ba zai ma zai yi sannan ya kabbara sannan ya miƙe saboda tukun sallah kenan manzo Allah me ya kara sallama ya kara dama ai zaman tahiyya da kai shi amma dai sai gashi nan ya sallame da kai ta a cikin tsarin sallah babu ita dadi ne fa sajada ba'da salami sai ya sujada bayan ya sallabi an gari to Allahu ta'ala alam na'am a cikin sallah yace ta cika yauwa shi ma ya saki ai ni ina tunanin ko a wancan majalisin ne na umda muna bada ina bada labari wani masallaci lokacin ina yemi masallacin bakin gidanmu limamin yazo yayi sallah shi ma irin kamar raka'a ta biyu ce a zamna zaman tahiyya abin ya rikice mai shi bai zamna ba abin ni dai na zo dai na tarar an kare sane to wanda yake da kai wani dan uwa dalibi da muke tare da shi shi yana cikin masallacin sai yake cewa to aglabiyan wannan masallatan kamar alhamdulillah mutane ne masu ruko da addini amma dai ba karatu an yi aiki an yi ritaya to kasan kuma a wannan halin mutum ya za a iya samu lahirar shi kokarin da ake yi to gashi nan amma dai babu karatu tunda wallahi dalilin haka har na so in sanya musu ma karatu abin da abin na gani shi limamin abin bai so ba ka aje a kwace mai masallaci shi kasan da in aka ce masallaci da intere to abin sai ya kasance kalubale to hakan dai ni dai muka ta kaikaitawa dai abin ya gagara karatun ya gagara to ana sallar da yi Allahu akbar ya rikice aka rasa tashi wa'an suka tashi wa'an suka zamuna abin kurum wani sai tashi ya ce no on recommence tu shi ya ce ka wani ya ce kaza ne wani kurum a masallacin kurum dan hayaniya ya tashi to shi wanda yake kowa karhi a masallacin wani kullal ne sai ya ce no on recommence tu kurum liman ya ce a tsaye ho ya ce assalamu alaikum aka take ta da kamar da a yi kama ya ce kai gani inda an yi karatu abun mai sauki ne da kamun sarki ya nada limami kirawo shi ake yi a zamanar da shi farkon abin da za a tambaye shi mas'aloli na rabkanwa ya rukunnan sallah suke yi mustahabban sallah barla arwalla kaza 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 in ya bada sannan a zo a tantance kan rabkanwa da zaran an ce ya iya in kaza ne kaza ne in kaza ne kaza ne za a ce ku tahi wannan an bashi limanci kai hadda da alƙalanci da kai alƙalin da aka nada shi akan wannan mas'alolin kar kirawo shi aka yi aka zamanar da shi kaza kaza ne akan mas'aloli wanda ba su wuce a hadari ba aka aka ce to ya tahi an bashi an mai alƙalami kaga ilimi ne mai zaman kanshi kuma wannan shine abin da zai gyara maka ibadarka a yanzu inda zaka shiga cikin wannan halin sallar ta rikice to ya zaka yi har tilas sai dai kai ta kullal ka ce on recommence ko sai dai ka sallabi a tsaye ka sake sabuwar sallah ko awarin ka wara Allah amma dai da ka sani abu ne wanda yake dan takaitacce kurin kaza kaza ne kaza kaza ne in kaza ne sai in yi tunani sai in yi bina'i akan yaqini in gadi ne in yi kaza in ragi ne in yi kaza shikenan sallah ta dai abu mai sauki ne addinin nan sauki gare shi amma dai bai yiwa a ce wai mu zo mu bautatawa ubangiji kurum da molan kai abinda muka saba yanzu in ka yi wa kanka adalci yanzu a baka shabde service a ce wani yaro yana nan lise ma bai kare ba a ce a zo kame director da project ɗinka ai ka san ai ba inda zaka kai labari kama kanka adalci idan ka mai haka to shi kuma ubangiji idan shi an raina shi kurum yi a zo a shiga gaba kurum a ce bautata mai za a yi ba sun komi ba kuma wannan ibadar da kake ita ce albarkacin ta ka wunye a duniya lahiya a gobe kiyama ka wunye lahiya kan kai haka ba kama kanka adalci ba wajibi ne ga kowane musulmi ya san wani ilimi daga addinin shi wanda wajibin shi ne a larurance ya san shi ba a yayi wa kowa ba fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi hay ka sani wane ne ubangiji sai ka san wannan ibadar da kake yi yaya ake yin ta sannan ka zo kai ibada in kai ta a cikin jahilci a cikin jahilci ya sai ubangiji kai karba wallahi muna wasa da sallah sahabi ne na manzo Allah wanda da daukan biye zai yi ya bada fi sabilillah kai ka dauki miliyar 100 ka bada wallahi bata kai biyan shi dai ba kima ba a wurin ubangiji bata kai miliyar in ka 100 ba da kai ba biyan shi dai kima a wurin ubangiji ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudi mana sai gashi nan ya shigo masallacin manzo Allah ya zo yayi sallah ya zo yayi wa manzo Allah sallama manzo Allah bi amsa mai yace mai irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah saboda sallar da kai ba sallah bace ba ya koma ya sake ya dawo ya ma manzo Allah sallama yace mai koma ka sake sallah saboda wannan ba sallah bace ba ya sake zuwa ya sake yin wata sallah ya dawo manzon Allah yana kallon shi ya mai sallama yace koma ka sake sallah wannan ba sallah yace na rantse da ubangijin da ya turo ka da gaskiya ban san wata sallah ba wanda zan iya yi sama da wannan sallar da nayi ba kuma sallar da yi bata huce irin sallar da muke yi ba mun kebanta ba aka ce bata amsu ba sannan aka karantar da shi yaya zai yi yayi sallah sahabi na manzon Allah to ina gani ga kai almajirai haka miyi kokari ma kan ma adalci ilimin nan wajibi ne duk abin da zai gyara maka addinin ka wajibin ka ne ka san shi wallahi wani bai dauke maka zaka koma gaban ubangiji zaka yi raskwana kwanukan da aka baka mi kai da su a neman halakar ka neman halakar aka turo ka ga ibadar da aka sanya ka
dai abin da zai yi sai sallama ba da zai kin shawara sallama ba dole kuma yayi sallama sa haka zai yi rabai shi kuma
gaskiya ayi kokari a wannan a gyara gaskiya mu ringa yi wa kan ma'adalci
shiga limai zai shiga kuma kuma ni jama'a su sai
waya wata ne kai
na
amma ya ne su limai zai shiga ba an san kuma yana shan sigari amma da ya zo sai a fara sallama
ai shi wannan wani abu ne kuma wannan shi mai zaman kanshi ilimi daban kuma wani abin da yake yi tsankanin shi da shi da ubangiji kuma wannan daban wani
shi ne
shine shi ilimi daban kuma wannan abin da yake tsankanin shirshi da ubangiji shi ma wata mas'ala ce daban in ya ga zai wannan abu ne wanda kamar sallar shitakar makruhi ne ya muku sallah madama da kwai wanda ya yi shi makruhi ne ya muku sallah amma dai in shi ne maharnacin naku kuma yayi ku iya sallah kuma yayi ku sanin inda sallah ga gani wannan kuma wani abu ne he kamera shi gehe ya kusan ya ce limance ku amma dai shi mas'ala ta ilimi ake magana shi ilimi wurin sallah wajibi ne ba za a zo ba a sanya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umurrin da yayi ummukum aqra'ukum likitabillahi wanda yayi ku sanin alqur'ani yayi ku iya karanta alqur'ani shi zai zo ya jagorance ku in aka samu wane maharraci ne sai a dawo kan sunna ta manzo Allah wane ne yayi harrace sunna ta manzo Allah waye yayi sanin sunna ta manzo Allah sai a sanya shi kaga wannan shine abin da mai iya yace in sunna ta zo daya yanzu sai a leka waye ya gabata hijira tunda yanzu ba hijira muke yi ba sai a leka waye ya yi shekaru latijan muhimmi sanya shi wanda yi mu karatu wannan shine kaida amma dai babu wannan wanda ya rawaito hadisi yake cewa a karkaran mu babana yaji abinda manzon Allah yake wadi ya dawo karkaran mu yazo zangon mu yake bada labari ga abinda manzon yace da aka leka ba wanda yayi kowa iya karatun alqur'ani sama da ni kuma ina dan shekara 8 yace aka limance aka sanya ni limance har babana a ciki yace saboda ni lokacin nan in musulmai in zasu fatake in zasu huce daga cikin musulmai ina tsaida su ina jin wani abu daga cikin alqur'ani ina harda cewa kamun musulmuta yace da aka leka ina dan shekara 8 yace aka sanya ni limance babana yana ciki kuma babana ya yi man abinda manzon Allah yake faɗi yazo ya isar da wannan safa saboda umurni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda ya kamata shi abinda zan mu fahimta al-ma'lum min ad-din bit-darura abinda yake wajibi ne game da musulmi ya san shi a lurance dan ya gyara ibadar shi wallahi wannan ubangiji ya kama ka a gobe kiyama in baka kai ka neme shi ba saboda shine zai maka permeter in ka sanya ya zaka yi ibadar ka ka san ubangijinka ala yaqinin wa basira ka bautata mai ala yaqinin wa basiratin wa ilmi in babu wannan to babu hirar ibada kaji dai magana dai sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sahabin manzo Allah baranta da kai Allah kiyaye mu ya datar da mu abinda mun karanta dai dai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mai iyayen mu da kakannin mu da malumman mu Allah sanya aljanna ita ce makoman mu ita ce makoman su bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da abinda arziki da suke bara adda muna fatan kowa Allah ya biya bukatun su sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama da muka yi duk abin da rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata da abin da yake sharri ne game da addini game da rayuwa game da iyali muna fatan ubangiji ya canza mana da mafi alkhairi ya kawar da mu da dukkan wani sharri yan uwa da mun arziki da suke bara adda da nesa da kusa muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika